mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani, inda nake kan bibiyar labarin wani matashin barawo da aka yi zargin dubinsa ta cika a unguwar Tudun Yola, biyo bayan yanda suka yi artabu da dauki ba dadi da yan kwamiti a cikin suf ta gado ta daki ta mata wacce ake zuba kaya. Duba da yadda suka fito aikin patrol a cikin dare, kuma suka lura da yanda abokan tafiyarsa suke kokarin tsurgowa daga wannan gida ta katanga, suka rarake su. To amma na Tudu wani gangare shi kuma aka yi zargin yana cikin gidan ya makale, inda aka yi ta lalibe sama ko kasa aka kasa ganin sa. To amma wani ikon Allah ana bude sifta mata wacce suke zuba kaya ta cikin daki, sai gashi a makale ya watso da kayan ya dafe jikin katako ya makale a lungun sif din. Hakan yasa ƴan kwamitin suka kai masa daƙuma. To amma da ya juya ta wuya, an yi zargin ya kafa wa ƴan kwamitin fika har yayi yunkurin tauna dan yatsan wani. To amma dai labari ya tabbatar mana, ko in ce rahotanni su tabbatar mana cewa duk da hakan ƴan kwamitin fa sun yi ram da shi, sun kuma wuce da shi ofis din su, inda yanzu haka muke ta kokarin yin tabin alli da su waɗannan ƴan kwamiti idan hali yayi da shi kansa wannan matashin barawo da aka kama shi a su, kuma mai kokarin cizan dan kwamiti har aka yi zargin yana kokarin taune masa dan yatsa. Idan yanayin ya bamu dama, za mu dawo a wannan zango domin kawo yanda ta wakana. Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.